Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta alfa radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
Da aka saba duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana a yau 8 ga watan Afrilu na shekarar 2022, za mu karkata shirin zuwa wa'azi akan muhimmancin tuba ga dan Adam.
Ke Zara'u masu saurare, muna tafi da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Mun samu bakuncin malamin da zai yi mana karin haske akan muhimmancin tuba.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro, za mu fara ne ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin, yau mun samu baƙuncin Malam Ahmad Muhammad Gombe da zai yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin tuba da istighfari.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك يا أخوة ماسو جيرما يا أخوة ماسو سورارمو أكو إناكو كي أفاد الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin rahaman shi da ƙaddarawan shi da falalan shi ya saki haɗa mu a daidai wannan lokaci a wannan rana mai albarka ta Juma'a, a kuma cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan wata mai albarka. Muna cikin rayayyu, muna kuma cikin masu ƙoshin lafiya, ya kuma ba mu dama da ikon azumtan wannan bisa falalan shi. Muna ƙara gode wa Allah bisa haka. Waɗansu an yi azumi tare da su shekaran da ta gabata, amma wannan azumin ba sa raye. Wani kuma yana raye amma kuma ba shi da lafiya, ba shi da daman azumtan wannan azumi. To kai da Allah baka tsawon rai da lafiya, ka azumci wannan shekaran, ka halarci wannan wata mai albarka, ya zama wajibi a kanka ka ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan ni'ima ce mai girma da ya maka, wanda wasu sun borace samu wannan ni'ima amma ba su samu ba. Alhamdulillah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka a cikin rayuwarmu, ya ainihin ba mu ikon yin kyakkyawan azumi, ya karɓa mana ayyukanmu da addu'o'inmu don rahaman shi. Innahu ala zalika qadir. Wannan mako babban abin da za mu tattauna shi ne abin da yake da alaƙa da istighfari da tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sanin kowa ne, dukkanmu masu kuskure ne, dukkanmu masu aikin sabo ne, bisa kuskure ko bisa ganganci ma a wani lokaci. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi mai falala ne, mai rahama ne, a duk lokacin da muka saba mishi yana maraba da mu in muka tuba muka koma zuwa gare shi. Shi ya sa Allah da kanshi subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Nur yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ku tuba zuwa ga Allah ya kuma munai, tabbas idan kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah za ku samu babban rabo, za ku rabauta. Allah ya kira bayi cikin alqur'ani mai girma yace qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, yace ya ku bayina waɗanda kuka ainihin asrafu ala anfusihim, suka zalunci kawunan su, suka yi israfi, suka wuce gona da iri, suka saba wa Allah, la taqnatu min rahmatillah, yace kar ku yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah shi ne mai ainihin gafarta zunubai gaba ɗaya, lalle Allah shi bai gafara ne mai jinkai. Duk da bayin fa sun yi laifi sun saba mishi, amma sai ce ya ibadiyal ladina asrafu, ya ku bayina, saboda rahama irin ta Allah subhanahu wa ta'ala, yana ainihin kiran bayin nashi da suka yi laifi suka yi barna da bayina ku tuba zuwa gare ni, kar ku yanke kauna daga rahamata. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban, surori daban-daban, ayoyi daban-daban, hatta annabawa da kansu sun yi ta kiran mutanen su na su tuba su kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Salihu alaihi salam ya faɗa wa mutanen shi yace fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib, yace ya ku mutane na, ya qaumi ibudullahi malakum min ilahin ghayruhu, ya ku mutane na ku bawata wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba ku da wani abun bauta bisa ga cancanta bayan shi. A ƙarshen wannan aya sai ce fastaghfiruhu, ku nemi gafaran shi, thumma tubu ilayhi, sannan ku tuba zuwa gare shi, inna rabbi qaribun mujib, dalle ubangiji na yana dab da ku, yana kusa da ku, mujibun kuma mai amsawa ne a duk lokacin da aka kira shi. Haka annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kaga yana kiran mutanen shi su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai istighfari daga ayyukansu na sabo, innahu kana ghaffara, lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne. Idan muka dubi annabi Adam alaihi salatu wassalam da matar shi Hawwa'u a lokacin da suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, a lokacin da ya halice su ya ajiye su a gidan aljanna, yace kasu ci wannan ganyen bishiyan kamar yadda Qur'ani ya bamu labari, amma bisa ajizanci irin na dan Adam da rudi na shedan suka ci wannan ganye, suka saba wa Allah, a ƙarshe tuba suka yi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, suka ce ya ubangijin mu mun zalunci kawunan mu, idan baka gafarta mana ba ka jikan mu ka mana rahama, tabbas za mu kasance daga mutane hasararru ranar gobe kiyama. Hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake da shi fa alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat, yace fa alam ka sani annahu la ilaha illa Allah, yanda al'amarin yake babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfir li dhanbik, ka nemi gafaran zunubanka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da baya saban Allah, Allah ya ma gafarta mishi in ya saba mishin, amma Allah yana kiran shi da ya nemi gafaran shi. yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih kai tasbihi bihamdi rabbik da godiya ubangijinka. Fasabbih bihamdi rabbika sai yace wastaghfirhu ka nemi gafaran shi kai istighfari innahu kana tawwaba. Lalle ubangiji ya kasance mai karban tuba, mai yawan karban tuban bayi ne a lokacin da suka tuba in suka mishi laifi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace yana istighfari a rana ɗaya sau 70, a wata ruwaya sau 100. To idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah, tataccen tatattu, zababben zababbu, zai istighfari sau 70 ko sau 100 a rana, ina gani ko kai masu yawan zunubai, ya kai dan uwa. Allah ya sake jan hankalinmu a cikin wata aya daban cikin suratul Nisa'i, yace wa man ya'mala su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Yace wa man ya'mala su'an, duk wanda ya aikata wani aiki na sabo, duk wanda ya aikata wani mummunan aiki, aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kanshi, thumma yastaghfirillah sannan ya nemi gafaran ubangiji, ya istighfari ya tuba, yajidillah ghafurur rahima, zai samu Allah mai gafara mai rahama. Allahu akbar. Wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hadisi ne hadisul qudusi, hadisin da Imam Muslim ya ruwaito a cikin littafin shi. Allah yake faɗa yace, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allah yace, ya ibadi, ya ku bayina, innakum lalle cewa ku tukhti'una bil-layli wan-nahar, kuna saba mini dare da rana, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, ni ne ke gafarta zunubai gaba daya, fastaghfiruni saboda haka ku nemi gafara ta, aghfir lakum ni kuma zan gafarta mu. In dai kun nemi gafara ta, kun tuba, tuba na gaskiya da ikhlasi, to Allah subhanahu wa ta'ala yake zai gafarta mana. A wani hadisi, hadisi ingantacce wanda shi ma hadisul qudusi ne, wanda Imam Tirmidhi ruwaito kuma hadisi ne hasan, wani daga cikin sahabbai Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, yace ya ji manzon Allah yana fada sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allahu, Allah ya fada, shi yasa nace hadisi na hadisul qudusi. Yace ya ibn adam, ya kai dan adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Yace ya kai dan adam, baka kira ni ba, baka kaunace ni ba, yace face na gafarta maka bisa abin da ka kasance a kai na zunubi, wala ubali, ban damu ba. Yace ya kai dan adam, ibn adam, law balaghat dhunubuk anana samai thumma stakfartani ghafartu laka wala ubali. Yace ya kai dan adam, inda zunubanka za su kai a ce su cika sararin samaniyan sama gaba ɗaya, duk zunubanka ne, sannan kuma ka nemi gafarata, Allah ya ce zan gafarta maka, ban damu ba. Isa yake ce, ibn adam, ya kai dan adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira. Yace ya kai dan adam, da zaka zo min da kasan duniya gaba ɗaya kaf a ce zunubanka ne, sannan ka haɗu da ni ba tare da kai shirka da ni ba, ka nemi gafara ta, ka tuba. Yace da na gafarta maka zunubanka, da na zo maka da wannan tarin kasan da suke zunubi ne, zan mai da su gafara. Allahu akbar. Waɗannan hadisai da ayu da mu karanta lalle suna nuna mana falalai istighfari, da kuma yanda Allah din yake so mu yawaita istighfari. Ya
barna
a Ramadan
mu yi juriya ɗan uwa da nafiloli a Ramadan shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar
kai har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu domin jin yadda aka kammala wannan wa'azin
Allahu Akbar waɗannan hadisi da ayu da mu karanta lalle suna nuna mana falalai istighfari da kuma yanda Allah din yake so mu yawaita istighfari Istighfari ɗan uwa da yawan tuba abu ne da yake da amfani abu ne da yake sanya albarka cikin rayuwa abu ne da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya ainihin gafarta mutum ya mishi rahama a nan duniya ya mishi rahama kuma ranar gobe kiyama shi yasa ma wata aya a cikin alqur'ani mai girma Allah ya faɗa cikin suratul Hud yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadala wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir Allah ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka kuka tuba kuka yi istighfari Allah zai je da ku dadi kyakkyawa ila ajalin musamma izuwa wani lokaci sananne wani lokaci abin ambato wata aya daban Allah ya sake fada yace wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin yace ya ku mutane na ku nemi gafaran ubangijinku ku tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka wannan annabin ke ga mutanen shi yace yursilis samaa alaikum midarara Allah zai sauko muku da mamakon ruwan sama daga sama sannan zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi karfi na gangan jiki karfi na lafiya karfi na arziki dukkanin wani karfi hissi da ma'anawi Allah zai kara muku in kun yawaita istighfari kun yawaita ainihin tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya ce ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ubangijinka bai kasance ba yana azabtar da su a lokacin da kake cikin su Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace matukar yana cikin wannan al'umma Allah ba zai azabtar da su ba to tunda Allah ya sani manzon Allah ba zai zauna a cikin mu ba har abada Allah ai ba masa iya shekarun da zai a duniya ya isar da sako ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mahaliccin shi to Allah sai kawo mana wata mafita koda manzon Allah baya tare da mu sai Allah ce wa makana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ubangiji bai kasance ba mai azabtar da su wa hum yastaghfirun ay halati kaunihim yastaghfirun alwawu diwawu alhalci ubangiji ba zai azabtar da su ba idan suna istighfari kasantuwar suna istighfari in sun kasance suna istighfari kaga wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala ya kawo mana mafita babban abin da muke da shi a yau wajen tunkuɗe dukkanin fitina da musiba da bala'i da dukkanin tashin hankali da damuwa da muke ciki to mu lizimci istighfari mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wani hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin littafin Abu Dawud da kuma littafin sunan na Ibn Majah manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace mal lazimal istighfara duk wanda ya lizimci istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib annabi ce duk wanda ya lizimci istighfari Allah zai sanya masa dukkanin wani bakin ciki da damuwa Allah zai mai da shi farin ciki. Dukkanin wani kunci da yake ciki, Allah zai sanya masa mafita. Duk wani kuncin rayuwa da kake ciki, da damuwa, da tashin hankali, talauci ne, menene, idan ka lazimci istighfari, Allah zai kawo maka mafita. Duk wani bakin ciki da kake ciki, na zuciya, da kuncin rayuwa, da tashin hankali, idan ka lazimci istighfari, tuba zuwa ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da wannan bakin cikin ya koma farin ciki. Sannan kuma annabi cewa razaqahu min haythu la yahtasib, Allah zai azurta mutum ta inda baya tsammani. Waɗannan hadisai ƴan uwa suna ƙara nuna mana falala na istighfari. Saboda haka mu tuba zuwa ga Allah, mu lazimci istighfari dare da rana a kowane lokaci. Ɗaya daga cikin magabata Sheikhul Islam Ahmad dan Abdul Halim, Allah mishi rahama, yake cewa inil amaru bil mas'alati, zan zo na wuce ina karatu, ina bincike, ina nazari, sai na biyo ta kan wata matsala, yace sai abun ya rikice min na kasa yanda zan warware wannan matsala. Karatu yake, in ya kasa fahimtan karatun, wasu mas'aloli suka cushe mishi, suka sarkafe, ya kasa yanda zai warware su, yace fa astaghfirullah, fa astaghfirullah, wa astaghfirullah fa yaftahu Allahu alayya, yace ina wuce wata matsala, fa yasubu alayya halluha, ya kasa warware wannan matsalan, ya zan warware ta, na kasa fahimta, kawai sai lazanci istighfari, yace ne sai istighfari, na sai istighfari, sakamakon wannan istighfarin da na lazimta, Allah sai kawo min mafita, Allah sai ya buɗa min, sai kawai naga ashe ma ai ga yanda al'amarin yake. Allah subhanahu wataala yace masu imani mutane na kwarai suna yawan istighfari, yace alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhabannar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار, yake cewa masu imani waɗannan bayi din su ne waɗanda suke cewa ya Ubangiji, lalle mun yi imani, ka gafarta mana zunubanmu, ka kuma kare mu daga azabar wuta. Allah yace su ne masu hakuri, masu ainihin sadaka, sannan masu ainihin ibada, sannan masu ciyar da miskinai, sannan kuma yace da lissafa ce as-sabirina was-sadiqina, masu hakuri, masu gaskiya, masu kunuti, masu ibada kenan, sai ce wal munfiqina, masu ciyar da miskinai, sai ce wal mustaghfirina bil ashar, masu istighfari kuma lokacin sahur. Imam Qatada, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, ibn da amata Sadusi rahmatullahi alai, yace ya ayyuhan nas, ya ku mutane, inna hadhal qur'ana yadullukum ala dawa'ikum wa da'ikum, yace wannan alqur'ani tabbas yana nuna muku, yana shirye da ku a bisa cututtukan ku da magani. Sai ce fa amma da'ukum fa dhunubu, yace cututtukan naku ai shine zunubai, aikin sabo da kuke yi. Yace wa amma da'ukum fal istighfar, yace amma maganin da kuma qur'ani ke nuna muku shine istighfari, wato alqur'ani zai nuna maka zunubai, kaza zunubi ne, kaza zunubi ne, kaza zunubi ne, kar ka aikata kaza, Allah ya haramta. To idan ka je ka aikata bisa kuskure, to mecece mafita, menene maganin wannan abun? Qur'ani sai yake maka kuma istighfari. Allahu akbar. Saboda haka ƴan uwa, mu yawaita istighfari, mu yawaita tuba zuwa ga Allah. Wannan shine babban abin da zai sa mu zauna lafiya tsakanin mu da Ubangiji, shine abin da zai sa mu ainihin samu albarka cikin rayuwa, mu samu albarka lokacin mutuwa, mu samu albarka cikin kabarin mu, mu samu albarka da farin ciki ranar gobe kiyama, Allah ya ba mu aljanna. Yan uwa, kar mu yi wasa da istighfari, duk dukkanin abin da kake ciki a rayuwa, kar kai wasa da istighfari. Duk abin da ya gagara, lizinci istighfari. Kai ko rashin lafiya ne, an yi magunguna, an rasa me ke damunka, lizinci istighfari. Insha Allahu Allah ta'ala zai warkar da kai da albarkan wannan istighfarin. Allah zai kawo maka mafita daga wannan ciwon, imma ya warkar da kai sanadiyar istighfarin kawai aga ka warke, ko kuma ya maka hanyar da zaka samu maganin da zai warkar da kai wanda da an kasa gane wani magani za a sha a warke. To saboda haka ƴan uwa, muna saba wa Allah dare da rana, muna saba wa Allah akan ganganci, muna saba masa bisa kuskure. To babban abin da ke wajibi akan mu shine mu tuba zuwa ga Allah. Muna cikin wani irin zamani, ayyukan sabo a ko'ina, ayyukan sabo dare da rana, ayyukan sabo yammaci da safiya, manya ayyukan sabo, matasa ayyukan sabo, tsofaffi ayyukan sabo, maza ayyukan sabo, mata ayyukan sabo, ko'ina sabon Allah ya yi yawa, ya zama ruwan dare. To mecece mafita? Mafita shine mu tuba zuwa ga Allah. Hatta alhazai, wanda idan ka je kai aikin haji ya zama karɓaɓɓe, duk zunubanka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka. Amma sai ya ce da alhazai, thumma afidu min haythu afada an-nasu, yace wastaghfirullah. An taso daga Arfa, an zo Muzdalifa, an zo an kwana a Mina, ana gangarawa, yace fastaghfirullah, ku nemi gafaran Ubangiji. Suna cikin wannan ibadan, Allah ya ce fastaghfirullah, ku nemi gafaran Allah. Saboda haka ƴan uwa, mu tuba daga ayyukan sabo, mu tuba daga zunubai. Zunuban nan kuma da ayyukan sabo sun kasu har zuwa kashi uku. Akwai ayyukan sabo tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, su din sun kasu kashi biyu. Akwai wanda kake a boye, akwai wanda kake a bayyanar jama'a, to kowanne matsayin shi daban. Akwai kuma zunubai tsakaninka da bayi, shi ma wannan wani abu ne mai zaman kanshi. In Allah ya kai mu sati mai zuwa, shine abin da zamu tattauna. Ayyukan sabo tsakaninka da Allah sun kasu kashi biyu, akwai wanda kake a boye, akwai wanda kake kuma a bayyanar jama'a. Kila kai baka ma san wannan abun yana daukan hukuncin ka saba wa Allah a bayyanar jama'a, wanda rashin kunyan ka ya kai inna naha. Sannan kuma mu yi magana akan ayyukan sabo ko zunubai tsakaninka da bayi, wanda kowanne abu ne mai zaman kanshi. Insha Allah za mu tattauna mu ji me shari'a ta ce, kuma mecece ko mafita. Allah ta'ala ya kare mu daga ayyukan sabo, ya tsare mana imanin mu, ya mana albarka a rayuwa, ya mana albarka bayan mutuwa, ya sa mu gama da duniya lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Masu saurare baki daya, abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka annan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayansa. Ni ce Amina Buhari Auna, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku a sharuwa lafiya.
Adin ce mai kyawo wanda ba ka zamta, ka baiwa